بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول يا الله سبحانه وتعالى لأبو بريش إساك هذا مؤمن صافية لهدي بقي قوة ربيع الآخر شكرا تعالوا إلى الله لرسلتين دبقوا إلى هجر مزو صلى الله عليه وسلم على مكة زوى مدينة أنكم شين شاء بقوا قوة ليا شكرا تعالوا بيو دشا شدة لصافي ميلادية شيء قبل دروس مو لما كيف أيدنت هذا سيرة دريور من زم الله صلى الله عليه وسلم على قلت فهم الرحيق المختوم منذ ƙarshen bazan ce wani littafi gaba ɗaya ba zan ce ƙarshen abin da malamin ya ambata mana dangane da ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan duniya tamu mun ji yadda rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta auku wannan rayuwa mai tsarki rayuwa mafi tsarki rayuwar da Allah subhanahu wataala ya sanya ta rahama ga wannan halitta baki ɗaya sallallahu alaihi wasallam za mu tashi yau akan mawqifu umar mai ko bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malami ya ambaci mashhuran abubuwa dai kawai da suka faru musamman daga ciki irin yadda rasuwar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta haifar da wata damuwa ba ta wani abu na cewa addini ya lalace ba amma kowa ya sani duk mutumin da ya samu tarbiyya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya san darajarsa kuma babu wanda ya san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama su suke zama tare da shi su fita tare da shi su dawo tare da shi duk abin da aka saukar masa na wahayi su ne farkon masu jin wannan abu ya shiga kunnansu ya dora su akan hanya ya musu wasiyar da yake duk abin da zai kwatanta shi ya gwada shi akan al'umma to akan su ya gwada a cikin su aka samu mutane nau'i waɗanda duk a cikin wato karantarwar da ya musu suka fa'idanta da mutane ne masu tsabar zafin rai masu bautar gumaka masu aikata abin da ransu yake so ba su da ka'ida ba su da tsari Allah madaukaki ya kawo shi cikin su kuma Allah ya shiryar da su ta hanyarsa ya zo musu da wahayi domin su zama wato zakaran gwajin dafi kamar yadda Bahaushe ke cewa domin sauran al'umma don haka babu wanda ya san kima da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗannan sahabbai da suka zauna da shi dole ne ku hankalinsu ya tashi idan aka ce rayuwarsa ta kare a gaban su Allah ya zare masa rai suna kallo dole hankali ya tashi dole a samu damuwa dole a kidime dole ma a faɗo su maganganun da zaka yi mamaki ya za a yi su faru daga manyan mutane irin waɗannan da suka samu tarbiyya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin wannan abin ne malamin zai gaya mana yau dangane da me ya faru daga Umar dan Khattab radiyallahu ta'ala anhu sakamakon jin wannan labari na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa waqafa Umar ibn al-Khattab Umar dan Khattab ya tsaya ya kulu yana cewa إن رجالا من المنافقين قاوس متاني دقتك منافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي سنة لي سوى من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا رسول وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات أمر يسي من ذا الله صلى الله عليه وسلم قد تبت لمتبع لكن ذهب إلى ربه kawai ya dai tafi zuwa ga ubangijinsa ne kama zahaba Musa ibn Imran kamar yadda annabi Musa dan Imran ya tafi zuwa ga ubangijinsa dan ya gana da shi kuma ya saki dawowa kamar yadda na ambata mana wato abin yana da girma a yi shekara 23 ana jin wahayi daga Allah rahama ta sauka hukunci ya sauka labari ya sauka labarin dadi ya sauka labarin azaba ya sauka mu'ujizozi su sauka abun mamakin da ba a taba ganin sa ba a ji su daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi wani abu da Allah ya gaya masa zai faru gobe su ganshi su ga halaye na dan adam da ba a taba ganin irin sa ba kawai kwatsam sai su ga ransa ya zare Allah madauki ya dauke ran ya fita an dauke shi ya zama ya rasu wannan abun yana bugun zuciyar mutum shi yasa har aka samu wadanda suke nesa daga wannan tarbiyyar wanda ba wannan tarbiyyar suka samu ba su da ita mubasharatan a kauyuka a jeji laraban kauye har ma suka ce wani irin addini ne kuma annabin da yazo da shi kuma sai ya mutu su fa ba su da kissar annabawan da rudewa ce domin annabawan da duk ina suke ai Allah madauki bai sanya wa kowa al-khulda kamar da ya ambata a cikin alqur'ani ba mu sanya maka khuld kamar da babu wani annabi da aka bar shi rayu don haka duk annabin da yazo duk manzon da yazo lokacin sa yayi kuma ya tafi sai sa har wasu suka yi ridda suka ce su tunda annabin ma ya mutu to su ba za su bada zakka ba ba su ma yadda da shi ba sai suka koma wasu ɗan mutanen Banu Hanifa har suka yadda da sabon annabin su mai ƙarya Musailimatul Kazzab duk rudewa ta sa wasu sun yi wannan abu to waɗanda ku suka samu wannan tarbiyyar in sun yi irin wannan rudewar da har mutum zai ce kai ina ni ban yadda ya mutu ba duk ba abu mamaki ba saboda tsabar soyayyar da suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina mutum akan samu wani wanda dan uwansa ne ya mutu ma ba annabi ba kaga mutum ya fadi da girman sa yana burburwa saboda tashin hankali to ballantana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da ya karantar da mu ya karantar da su sahabban kar ai irin waɗancan abubuwa da kururuwa da yanke jiki da marin da yanke kaya da kuma marin fuska da sauransu duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana su kaga ba su yi wannan abin da yake na haramun ba amma yadda zuciyar su ta buga akan labarin shine sayyidina Umar yake cewa kai bai mutu ba ya dai irin tafiyar nan ne da annabi Musa ya yi ya je ya dawo bayan ya gana da Ubangiji to shine sai yake cewa fazaba an qaumihi 40 layla wanda ya zama baya cikin mutanansa ya buye daga mutanansa har kwana 40 thumma raja'a ilaihim sannan ya dawo zuwa gare su ba'da an qila bayan ko an ce kad mata bayan shi ma an ce ya mutu saboda shi ma annabi Musa irin wani abin ya faru gare shi da ya tafi wasu sun ce ya mutu kwana 40 ba su ganshi ba kuma sai gashi ya dawo to sai sayyidina Umar yake fatan ina ma haka ne irin abin nan ne na fata idan musifa ta buga ma zuciya wani lokacin sai ka je ka koma kai tagumi ka ce ina ma wannan abun mafarki nake ai ina samun wannan abu ka ce ya Allah ka sa wannan abun ya zama ma mafarki nake yanzu in tashi daga bacci na saboda tsabar damuwa kuma baka so a ce wannan abun ta haƙaƙa ya zama cewa waƙi'i ya auko da gaske sai wallahi la yarji anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace kai na rantsi da Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya dawo falyuqatti anna aidi rijalin wa arjulahum yaz'umuna annahu mata kuma sai ya bi waɗanda duk suka ce ya mutu din sai yayi yanke musu kafa da hannaye inji manzo an je sayyidina Umar saboda damuwa da ya shiga a wata riwaya da al-Imam Ahmad ya ruwaito yana cewa hadisin Aisha take bada labari al-Imam Ahmad da Tirmidhi su ruwaito wannan riwaya kuma malamai sun yi hukunci akan ta da husn cewa isnadin zai zama hasan Aisha tana bada labari ba cikin littafin yake ba wannan tana cewa walam umarrid ahadan ban taba yin jinyar wani mutum ba qablahu kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da mai yarinya ce karama bata kai girman da har za ta yi a gidansu ta yi jinyar wani ba tana karama annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da kaga kidan babu wanda za ta yi jinya in ba shi ba to shine take bada labari tace tana nan fa bainama ra'suhu dhata yawmin ala mankibi wata ran ana cikin wannan halin rashin lafiya tace kansa yana kan kafadata kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne didi kan kafadata id mala ra'suhu tace sai naji kansa ya karkata haka nahwa ra'si zuwa daidai kaina mana kamar yana nan gefen dama da ya karkata sai daidai kanta kan Aisha radiyallahu ta'ala anha tace fa dhannantu annahu yuridu min ra'si haja tace sai naji na tsammaci cewa yana da wata bukata ne a kaina ma'ana kamar so yake dan huta ya jingina kansa ya dan samu nutsuwa ka san mara lafiya a lokacin da bashi da lafiya halin duk da yake ciki so yake canza shi daga in kwanciya shi yana dama ya koma hagu yana hagu ya koma dama yana kwanciya koma rigingine haka saboda ciwo to sai ta tsammani hutu yake so ya jingina kansa a jikin kanta fa kharajat min fihi nutfatun barida sai wani dan dugo nutfa wani dan ruwa mai sanyi sai fito daga bakin sa fa waqa'at ala thabrati nahri sai fado akan kurmin kirji na wannan dan kurmin wuya da kake samu nan sai fado ana naji sanyin sa faksha'arra laha jildi sai fatata fata ji tsika jikina ta tashi kamar da Bahaushe yake cewa shine man faksha'arra tace sai tsika jikinta ta tashi fa zannantu annahu gushi alai saboda nayi tsammaci cewa suma ne suma yayi fa sajjaituhu thawban sai na lilibe shi da wata da wani yanki wani kyalle ko wata tufa fa jaa umaru ana haka sai sayyidina umar ya shigo wal mughiratu da shi da mughira ibnu shu'ba fasta'adhana suka nemi izini fa azimtu lahuma na ba su izini suka shigo wajadabtu ilayya alhijaba nan da nan nafizgi hijabi na nan lilibe jikina na koma gefe tunda waɗannan ba muharramanta bane sun shigo ɗakin ta kuma gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sa hijabi ta koma gefe fa nazara umar ilayhi sai umar ya dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa bashiyahu yace kai wayo wannan irin abin nan suma da yayi shi wannan irin suma da tada hankali yake cin wa bashiyahu ma ashadda ghashi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wannan suma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai tsanani a kansa thumma qama sannan suka tashi falamma da naumin albab yayin da suka kusa da kofa za su fita daga ɗakin qala al-mughiratu sai al-mughiratu ibn shu'ba yace ya umar kai umar mata rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutuwa yi qala sai umar yace kadabt ƙarya kake saboda yadda kun san ɗabi'ar umar yawa damuwa da tashin hankalin sa a ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu sai ƙarya ta mughira ce ƙarya kake bal anta rajulun tahusuka fitna kai dai mutum ne da wata fitina ce a zuciyarka take cakuɗa da zuciyarka shine tahusuka fitna inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yamutu hatta yufni Allahu azza wa jalla almunafiqin annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bar duniya ba sai an kare da munafikai an ga babu su a bayan kasa tunanin sa kenan da fahimta ya za a yi annabi ya bar mu da waɗannan wannan musifar da shi ma fama yake da ita munafikai yau sun ce wannan gobe sun ce wannan ana cikin irin wannan hali sai kawai a ce ya mutu ya bar mu da waɗannan mutane sai Allah ya kare da su sannan zai mutu ana cikin haka thumma jaa abubakar sai abubakar ya zo farafa'atu alhijaba sai na dauke hijabi na bude idona babanta ne ya shigo ɗakin ta fa nazara ilayhi ya dubi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kallon sa qala sai yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi ya riga ya fahimci abu irin yadda mugira ya fahimta yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ce thumma atahu min qibali ra'si sannan sai zo daidai kansa wa qabbala jabhatahu ya sumbaci goshin sa thumma qala sannan yace wa nabiyya kuma irin da yake ce wayo annabi Allah madauki ya dauke ransa thumma rafa'a ra'sahu sannan ya daga kansa ya daidaita bakin sa wa qabbala jabhatahu ya sake sumbatan goshin sa thumma qala sannan yace wa safiya ya zababban wannan bawan Allah namu shi ma ya tafi thumma rafa'a ra'sahu ya dago kansa har yanzu ya sake daidaita bakin sa wa qabbala jabhatahu ya sake sumbatan goshin sa har yanzu wa qala sai ce wa khalilahu wa yu khalilina ma'ana dai abu kalmomin nan uku wa nabiyya wa safiya wa khalila ya sake ambatawa sai sake nana ta ce mata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ila almasjid to a lokacin sai fita zuwa masallaci wa umaru yakhutubu an-nas ya samu umar yana huduba yana magana ga mutane wa yatakallamu yana magana wa yaqulu yana cewa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama la yamutu hatta yufni Allahu azza wa jalla almunafiqin yana sake nana ta waccan magana ta sa ai Allah ba zai dauke annabin sai mutu ba har sai Allah ya karar da munafikai sun kare baki daya fatakallama abubakarin sannan sai sayyidina abubakar ya yi magana yace mu a inan yawa fatakallama abubakarin fahamidallah sai gode ma Allah ya yaba wa Allah yace alhamdulillah wa asna alayhi ay yabudi ga Allah thumma qala sannan yace inna Allah azza wa jalla yaqulu Allah madaukaki fa yana cewa innaka mayitun wa innahum mayitu lalle fa kai zaka mutu kuma su ma masu mutuwa ne hatta faraga min al-ayati har ya kare ayar sannan kuma ya karanta fadin Allah madaukaki wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allah shay'a wa sayajzi Allah ash-shakirin to sannan sai wannan babbar magana nan ta sai ce wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyu la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wanda duk ya kasance dama Allah yake bautawa to Allah fa yana nan rayayye ne baya mutuwa wanda ya kasance kuwa yana bautawa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to Muhammadu ya rasu ya bar wannan duniya to shine a lokacin sayyidina Umar yake cewa innaha lafi kitabillahi ma sha'artu annaha fi kitabillah yace lalle wannan aya tana cikin alqur'ani kuma ban taba jin ma ban ji a jikina da cewa a cikin alqur'ani take ba zuhuli ya manta da ita saboda damuwa yace ma sha'artu annaha fi kitabillah thumma qala Umar sannan sai ya ce wa mutane ya ayyuhan nasu sayyidina Umar yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane hadha Abu Bakr wannan shine Abu Bakr zu shaybatil muslimin shine mai furfura a cikin musulmi ma'ana kamar yace shugaban musulmi fabayuhu ku zo ku yi masa mubaya'a fabayuhu sai suka yi masa mubaya'a wannan riwaya kamar da naga mana Tirmidhi da Ahmad suka ruwaito ta tana nuna yarda ma da Abu Bakar a matsayin khalifa take aka yi shi a lokacin bayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a masallaci bayan sayyidina Abu Bakar yayi wancan bayani saboda shugabancin sa ya bayyana ga mutane kawai shine shugaba yadda Allah madauki ke sa mutane wani lokaci kaga wani in dai ana nan kaji kawai wani shine shugaba ba tare da cewa wata tattaunawa ma akai aka zabe shi ba a lokacin sayyidina Umar sai ai shikenan wannan kawai shine shugaban mu wannan a wata riwaya kenan banda riwayoyin da zamu zo mu ji ko da ke dai bi kawo su a wannan ba wannan dai riwaya da kuka sani ta abin da ya faru a Saqifatu Bani Sa'id to mu koma cikin littafin menene mawqifu Abu Bakr yadda yazo a littafi wa aqbala Abu Bakr ala farasi annabi sallallahu alaihi sayyidina Abu Bakr ya taho akan dokin sa min maskanihi bisunh daga wani gida da ya rika ya riki wani gida daban a unguwar sunh a awali sunh sunan wurin kenan suna cewa shine manazilin bani al-harith ibn al-khazraj wato larabawan madina mun san sun kasu kashi biyu ko akwai al-ausu da kuma al-khazraj to su yan al-khazraj din unguwar da gidajensu suke sune akwai da yawa suna daga cikin su suna wannan wuri na awali har yanzu ana kiran wurin awali to ana kiran sa kuma as-sunh to a sayyidina Abubakar yana da wani gida a can lokacin yana can wannan abu ya faru sai ya taho to da yazo sai ya samu wannan abu sai fadakhala al-masjida a yace hatta nazala har ya sauka akan dokin sa fadakhala al-masjid ya shiga masallaci falam yukallim ahada falam yukallim an-nas bai magana da mutane ba hatta dakhala ala aishata sai da ya shiga gurin aisha fatayammama rasulullah ya tunkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tayammama nan ai yammama an ce yammama ai qasada sai nufi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa huwa maghshiyun lokacin yana lullube bi thawbin habira da wata tufa ta kasar Yaman wata wani gado da ake samuwa daga Yaman shi ana ce masa habira sunan sa kenan darbun min burud wani gado ne na mutanen Yaman in kana so ka rubuta ma'anar sa darbun min burudi al-yaman mun ce burda ai mun san burda al-burda da ake shawo gado to wani gado ne da ake samu daga Yaman sunan sa kenan habira fa kashafa an wajhihi sai ya sa hannu ya bude fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an wajhihi ya thumma akabba alaihi sannan sai rungume shi fa qabbalahu wa baka ya sumbace shi yana kuka ثم قال sannan yace bi abi anta wa ummi uwata da ubana fansa ne su a gare ka la yajma'u Allahu alayka mautataini mun tabbatar da cewa Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu akan ka ba in ka mutu sau daya to babu zancen dawowa duk wannan yana nuna maka cikakkiyar fahimtar sayyidina Abubakar ga musuluncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi babu wanda ya kai shi fahimtar wannan addini gaba ɗayan abin da shine maqsudin risala dalilin aiko manzo da manzanni gaba ɗaya babu wanda ya fahimce shi a cikin sahabbai irin sayyidina Abubakar domin ku duba irin wannan mauqifi da damuwa a lokacin fa gaba ɗayan madinar rudewa tai ana ta kuka an rasa ma mai da'i wa zai kwantar da hankalin mutane amma lokacin da ku zo ku ji yanzu mu ji ana wannan riwaya ta Bukhari lokacin da sayyidina Abubakar din yazo har ya karanta wannan ayar gaba ɗaya kowa sai shiga madina yana ta karanta ayar kamar ba su taba jin ta ba ana ta karanta ayar kowa kawai karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul kowa sai tafi gidansa yana ta karatun ayar sun manta tana cikin suratu ali imran sun haddace amma shi da Allah mu dauke sa fahimtar a tsakanin su daban take ta irin saboda kusanci babu wanda ya kashi kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren rayuwa da abokantaka ba ta jini ba don haka fahimtar sa irin fahimtar manzon Allah ku tuna abin da ya faru a sulhun hudaybiya mai lokacin da sayyidina Umar ransa ya baci din nan akan yadda aka samu wani abu yarjejeniya da ta ba da fahimtar kamar musulmi sun samu kaskanci har yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai ba mu ne akan gaskiya bane ba kai ne manzon Allah ba amsar da ya bashi da ya koma gun Abubakar kuma ba sa tare a lokacin yana cikin shemarsa ai mun karanta ali sai zama amsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ita ce irin yadda annabi sayyidina Abubakar ya bashi iri ɗaya ba tare da cewa shi Abubakar ya haji daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan amsar ba saboda daidaituwa wajen tunanin da daidaituwa wajen fahimtar abu ɗaya da aka fahimce shi daga Allah subhanahu wa ta'ala to gashi sai ki shona tabbata Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba ammal mautatu allati kutibat alayka faqad mittaha amma mutuwar dai da aka wajabta maka aka rubuta maka cewa zaka mutu to ka mutu ta zo maka ta uku thumma kharaja abubakar sannan sai abubakar ya fita wa umar yukallimu an-nas a lokacin umar yana magana da mutane fa qala sai sayyidina abubakar shi ijlis ya umar zauna kai umar ya gaya masa kun san kuma umar da yadda yake amma saboda shi yasa a lokacin tattaunawar wasu malamai suke cewa sayyidina abubakar da ake cewa mutum ne mai sanyin hali da ake fahimtar haka daga hadithin Aisha da take da lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a gaya masa ya salla ba ta ce a'a ba saboda mutum ne mai yawan kuka in yana salla don haka ta ce afsa Umar yayi ba shi ba wasu suna fahimtar raunin Abubakar ko kuma irin wannan raunin zuciya ta wannan wasu malamai suka ce abadan sayyidina Abubakar kowa ya dubi irin abin da ya dauka na mataki lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu an san ba mutum ne mai rauni ba mutum mai rauni ba zai iya wannan abin da yake ba musamman wannan irin abin da irin jin yadda Umar yake da zafi din da sauransu ya kalle shi kai zauna Umar to zamu je da abin shi bayan kuma wannan abin ya kare da ayoyin da ya karanto musu da mutane da aka goga aka samu wasu suka yi ridda suka kiba da zakka sayyidina Abubakar me yayi da marar za a je a yake su mai rauni zai da marar yake bayan wannan kuma har sayyidina Umar yazo yake masa kamar shine mai raunin yace masa ya zaka je ka yaki wadanda suke da la ilaha illallah sun yadda da la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma sannan ka kashe su shine yake cewa duk mutumin da ya raba tsakanin sallah da zakka ni ko sai na yake shi saboda duk inda muka san zakka a qur'ani to Allah ya hada ta tare da sallah duk mutumin da ya saba baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zakkar wata ko yar akuya ce ko abin nan akalar da ake daura akuya da ita in bai ban ba ku zan yake shi sannan yace masa ai gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ran mumini ba a zub da shi sai dan abubuwa uku ya kawo masa wannan hadisi to shine sayyidina Abubakar mai gaya masa yace ka manta karshen hadisin ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa bi haqqiha yace to duk wanda ya hana zakka kuwa hana zakka yana cikin haƙƙin wato musulunci don haka dole za a yake shi shikenan sayyidina Umar meye sai ya fahimci mauqifin nan na sayyidina Abubakar shine daidai kuma aka tafi tare da shi har aka yaki mutanen da suka ki bada zakka din. Kun gani wannan yana nuna mana ƙarfin Sayyidina Abubakar da kuma tsikewarsa. Hakanan da aka tura jeshi Usama bayan rasuwar Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shi ma me ya faru? Ana ta tattaunawa, to ya za a yi ga annabi ya rasu kuma a fita wani yaki? Ai mutane ma za su yi ta cewa kaga mutanen nan ba su da nutsuwa, annabin ku yana mutuwa amma kuma kuna ci gaba da yaki. Sayyidina Abubakar ce wallahi tawagar yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kulla ta ba ta tuta ba zai yiwu a ce ni ne zan walwala wannan tutar ba. Dole yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tafi, haka za a tafi. Mai rauni zai maka wannan? Duk ba zai wannan ba. Don haka akwai mawaqif da suke nuna Sayyidina Abubakar ba yadda in an zo kwatantawa nake faɗa, dama ba yadda ake tsammani ko kuma wasu mutane suke ɗaukar sa gwargwadon wasu riwayoyi ba. In kai shi yasa dama a kowane abu in kana so ka fahimci hakikanin sa, kai jami'in riwayoyi ka hada riwayoyi lokaci guda ka fahimce su a tare. To mu je. Fa qala sayyidi ijlis ya Umar, kai Umar zauna. Fa aba Umaru an yajlis, Umar sai ki zama gargari kici kawai sai ya rabu da shi. Fata shahada Abubakar, sai Sayyidina Abubakar ya yi tashahudi ya fara alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. To kaga ko duk wanda ya fara wannan shi za a zo a saurara. So ana a masallaci fa an rude, Abubakar yana fara magana. Fa aqbala an-nasu ilayhi, sai duk mutane suka juyo suka dawo suke sauraron Sayyidina Abubakar. Wa taraku Umar, sai suka rabu da Umar. Fa qala Abubakar, to shine Abubakar ya faɗi wannan abu da makaranta dazu. Amma ba'du man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mat, wanda duk yake ya kasance dama Muhammadu yake bauta, wato Muhammadu ya mutu sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, wanda ku kasance ya Allah yake bautawa to Allah yana nan da ransa baya mutuwa. Qala Allah ta'ala, Allah madauki ya ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, Muhammadu ba wani abu bane illa manzo, ma'ana ba ƙari bane akan manzo. Yadda manzanni suke shi ma haka yake, manzo ne ba mala'ika bane ba aljani bane. Wasu aljanu daban suke da tsarin mutane wajen dadewarsu a duniya. Za ka ga an ce wani aljani shekararsa dubu, wani shekararsa dubu biyu, yana nan kuma yana ta yawo a ce har zuwa yanzu. Dan adam ko Allah bai sanya shi a haka ba. Dan adam ginin da zamanin annabi Adam akan kai irin wannan shekaru dubu ɗaya da rabi, dubu biyu, ana samun wasu suna yi. Kun ga annabi Nuhu shekarunsa na wa'azi kawai 950 na wa'azi, shekara 950. Annabawa irinsu annabi Ibrahim za ka ji 120-180 lokacin abin ya fara rarragewa. Haka aka taho kuma rayuwar ɗan adam tana raguwa har zuwa yanzu 60-70-80, a je 90 a fara mamaki, a haura 100 shi ma zama wani abu da za a je ana ba da labari. Ko dan shekara 120-130 ka ji ana sa shi a littafin record cewa ga wani ya kai kaza. To duk wani abubuwan da suka sabawa yadda aka saba, to shine Allah madauki ke cewa Muhammadu kamar yadda sauran manzanni suke, haka shi ma manzo ne. Qad khalat min qablihi ar-rusul, manzanni sun shude sun wuce gabaninsa. Afa in mata, yanzu shi ku in mata, in shi ya mutu, aw qutila, ko da a ce kashe shi akai, in qalabtum shikenan za ku juya ne ala aqabikum. Ba wannan fa tambaya ake yi, ba cewa aka ya uku ba, ba irin hankalin yan Shi'a ba, su suna karanta nan ta suke gashi Allah ya faɗa da ya mutu da sun yi ridda. Allah ne ke tambaya ku yanzu in ya mutu shikenan addini ya kare, sai ku juya ku rabu da shi, ku koma ku bar addini. Wa man yanqalib ala aqibai, duk wanda ya juya bisa digadigansa ya koma baya ya bar addini, falan yadurru Allah shay'an, to bai cuci Allah da komai ba. Wa sayajzi Allahu shakirin, Allah kuwa zai sakawa masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. As'alullahi an yaj'alni wa iyyakum minhu. Qala ibn Abbas, sai Abdullahi dan Abbas yace wallahi laka anna an-nasa lam ya'lamu anna Allah anzala hadhihi al-ayata, Ibn Abbas yace wallahi kai ka dauka mutane ba su san Allah ya saukar da wannan ayar ba hatta talaha Abu Bakar sai da Abu Bakar ya karanta ta fatalqaha minhu an-nas kulluhum sai mutane suka karbe ta suka dauke ta daga wurin sayyidina Abu Bakar fama asma'u basharan Ibn Abbas yace ban ji wani mutum ba minan nasu daga cikin mutane illa yatluha sai fa sai yana karanta ta duk aka rube ana karanta wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul kai ka dauka aya ce sabuwa ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aya ta saba sauka abun ya ruda su qala ibn al-musayyib ibn al-musayyib wa sa'id ibn musayyib yake cewa qala umar sayyidina umar ya ce wallahi ma huwa illa an sami'tu ababakrin talaha yace wallahi ba wani abu da ya auku illa bayan naji abubakar ya karanta ta fa araftu annahu al-haqq take a lokacin na san cewa tabbas wannan abun gaskiya ne tunda in aka ce an karanto ma qur'ani ai magana ta kare da ce ma yake masa zauna ya dauka wani abu za a yi masa yake zama amma ana karanta wannan aya dama mun san halin umar kuma dangane da aya kana waqafan ko inda kalamin Allah wa inda kalamin rasulihi sallallahu alaihi wasallam ana kawo masa aya magana ta kare to shine sai yake cewa fa araftu annahu al-haq fa aqartu sai na tsaya inda nake na kasa motsawa shine aqartu naka ce aqara rajulu ma'ana waqafa fi makanihi la yataqaddamu wa la yata'akhkhar mutum ya kasa gaba ya kasa baya duk lakarsa ta saki shine ma'anar aqartu hatta ma tuqilluni rijlaya sai da ya zama kafata ma ta kasa dauka ta shine ma tuqilluni kafata kafofi na guda biyu suka kasa daukan nauyina wa hatta ahwaitu ila al-ardi kawai sai na sunkuya na kasa na zauna hina sami'tuhu talaha yayin da naji ya karanta wannan aya an fi karfin mutum mana an fi karfin sa abinda da yake ji da karfin zuciyarsa da me to aya ta risinar da shi yace alimtu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad mata shikenan na gamsu na amince na sakankance cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu to sai at-tajhiz zamu iya gama wai ko insha Allah kafin lokaci yace at-tajhiz wa tawdi'u al-jasad ash-sharif ila al-ard Allahu akbar yanzu abinda zamu ji kinsa jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi da yadda aka yi masa sallah da kuma yadda aka binne shi shine ma'anar wannan at-tajhiz wa tawdi'u da ban kwana ga al-jasad ash-sharif wannan jiki mai daraja wannan jiki mai tsarki jikin da babu jikin da ya kai shi tsarki a halittar Allah yace wa waqa'a al-khilafu sabani ya auku fi amri al-khilafati dangane da shugabanci qabla an yaqumu bi tajhizihi sallallahu alaihi wasallam kafin a su tashi su yi abin da za su yi na jana'izar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin mu kai ga wannan guri yana da kyau mu sani yana daga cikin abin da duk wata al'umma ta saba yi tuntuni a tarihi idan shugabanta ya mutu to ba a yin jana'izarsa sai an sa wani shugaba ba dan komai ba sai saboda shi kansa tsarin yadda za a yi jana'izar karkashin shugabanci a yake tafiya sai an samu shugaba da shi to mu yi kaza kar mu yi kaza kar mu yi wani tarihin duniya da musulmi da ba musulmi dama tan haka ake ko ina ba wani magana al'adar Laraba ba ce galibi ba a yi sai an yi wannan ana sawa shugaba to kuma sai a yi to wannan kuma shine abin da su kansu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi domin me yanzu ku duba wannan abin da ya faru labarin yaqinin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu me ya haifar ba iya sai ku ce ba damuwa gari gaba ɗaya rude waye ana yi to in aka ce ba shugabanci wa zai controlin mutane don haka yana daga cikin manyan abubuwa a ce wane ne zai gaya mutane magana su nutsu to ku duba ku gani tun ba a ce wane shine ba sai Allah ya kaddara sai na Abubakar shine wannan abun na nutsar da mutane da kwantar da hankalinsu ko hankalinsa ya dugunzuma an rasa me za a yi yana faɗin wannan kalma yanzu irin yadda aka yi din nan menene yayi tasiri a wata riwaya da muka karanta ta Imam Ahmad da Tirmidhi ai tasirin wannan abun ne yasa har sayyidina Umar kama yace gashi dattijan cikin mu ku zo ku yi masa mubaya dattijan takacce ta bayyana halin girman ne ya bayyana cewa wannan shine zai jagoranci mutane kuma shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi lokacin da yace a kawo masa da yake Aisha da Abdulrahman su je su kira baban su a zo masa da takarda zai rubuta wani abu an zo zai rubuta sai yace kuje ma na fasa ni na san da Allah da mu'minai ba za su zabo wani abu in ba Abubakar ba Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya fasa wannan shi ke karfafa maganar cewa wancan rubutun ma na ranar Alhamis da yace a kawo masa takarda abinda zai rubuta ke in maganar wannan in dai maganar khilafa ce to Abubakar zai rubuta babu wani dalili a duniya da wani ke da shi da zai iya cewa ko tabbaci ko galibu zanni babu na cewa sayyidina Ali ne za a rubuta wani abu galibu zanni babu wani daga cikin sahabbai fa da ya fara tunanin ya kamata a ce bayan rasulun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ne mai shugabancin nan banda Abu Sufyan ci ne yazo ya sami sayyidina Ali yace baka ganin kuwa kai ka cancanci wani abu Abu Sufyan dai da kafiri ne a wurin su a wurin shi a ko a wurin shi a sun kafirta shi shi ne yazo ya sami Ali yace kaga fa ku ne domin dama da shi Banu Umayya sun fi kowa kusa da Banu Hashim su Banu Taymi kabilar sayyidina Abubakar kabila ce duk da cewa a cikin Qurayshawa suke amma nesa suke suna cikin kabilu kanana da ba su da jama'a da yawa haka Banu Adi kabilar sayyidina Umar inda maganar kabilanci ake bi da taron jama'a dama babu wanda zai goyi bayan wani wanda ba Aliyu ba to banda Abu Sufyan ba wanda yazo yace ya kamata fa a ce kai ne kai aka samu Ibnu Abbas yace mu je mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin ya rasu in ya rasu wane ne zai zama shugaba a cikin wannan sayyidina Ali yace a'a kada mu je in muka je ya hana mu yace ba mu bane to kuma har abada babu wanda zai ba mu dan haka mu kyale shi in ta zo mana kun ga ina zancen bangaren gidansu ko na Banu Hashim in ta zo mana mu ne shikenan in bata zo mana ba ba komai magana ta kare yanzu wanda aka yi masa wahayi aka rubuta sunansa aka yi masa munna har aka yi waɗannan abubuwan da su suke faɗa a tatsuniyoyinsu zai faɗi wannan magana to dan haka babu wanda ma ya kawo cewa shi ya cancanta in banda ta wannan gefen da wannan irin nazara din shine Ibn Taymiyyah harike ambata cewa wala alla guntin tasirin wasu al'amura ne da suka rage irin na tunani irin yadda abubuwa suke da kafin zuwan musulunci a jahiliya in wani dan uwa ya mutu sai a nemi dan uwansa na jini mun fahimci abu shi yasa Abu Sufyan ya zo wa Aliyu da wannan zancen in ba haka ba kuwa ganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da Abubakar da yadda yake sa shi sallah yadda yake tura shi hajjin farko shekarar fa da aka ce a fara haji Allah ya saukar da haji a fara shi waye fara zuwa haji a matsayin shugaban musulmi hajjin farko bayan an sauka a shekara ta 9 Allah ya saukar da wahayin a fara yin aikin haji ya zama farilla a wannan shekara ta farko a shekara ta 9 Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi yaje da kansa ba sai ya nada sayyidina Abubakar shine shugaban mutane suka tafi kuma akai haji haka bayan an tafi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali dan ya warware alƙawari tsakaninsa da Larabawan Makka wanda kuma shi alƙawari irin wannan na zaman lafiya an tashi warware shi ko kulla shi ko mutun yayi da kansa ko wani nasa na jini na kusa da shi shi yasa ya tura Ali domin shi danginsa ne na jini mun fahimci wannan abu amma su shi a cewa suke an tura sayyidina Ali ya kawo da Abubakar da sai kai kaushe ni ne saboda tunanin su irin na shirme ne na al'adun su na maguzancin majusawan Iran domin da tsari irin na Iran kafin zuwa musulunci sarakuna bauta musu ake dai kenan ya kamata ku fahimta sannan kuma idan mutum ya mutu duk sarkin da ya mutu dole ɗansa shine zai ba zancen a ce wasu su zaba dole ɗansa ne zai wannan ka'idar haka take kuma yadda ake bauta haka ake bauta musu yadda ake bauta wa gumaka wannan guntun al'adun shine fuskar musu kawo mutane a cikin musulunci mutane tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gurba mutane tarihi amma ba haka ba yadda aka saba aka san yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da sahabbansa babu wanda yake tura Abubakar daga kasancewar shi ya cancanci tare da cewa shi gudun abin yake ba neman sa yake ba ku duba ku lokacin da aka zo bin Saqifatu Bani Sa'id din kada shin yi mana lokacin da aka zo wannan ma me ya faru ba shi gabatar da kansa ba
sayyidina Umar ne ya kama hannunsa yace shi da aiwa shi da cewa abba Umar yace Umar kafi karfi kai ne mai kaza yace abadan ni kuwa muna sallah a bayanka da umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kake mana sallah kowa ya san kai ne dattijin cikin mu ba wanda zan gabatar akan ka ayo yace jama'a ku yi masa mubaya duk kuma al'ansarin da suka hadu domin da su ba Sa'd ibn Ubadah sai suka dawo suka bewa sayyidina Abubakar basu ce ai dan kabilan mu zamu koma ba ya jama'a ku rika kallon abun a matsayin waɗannan mutanen su ne fa ayoyin son juna din nan ya sauka akan su su ne ayoyin kauna da gudun hasada da gudun menene su ne waɗannan tarbiyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ba ma'asumai bane babu wanda yake musu ma'asumai sun yi kuskure can sun yi kaza a can sun yi saban Allah ma an samu ba wani abu bane amma mutane ne su amma natijar karshe zancen karshe shine Allah ya gafarta musu duk abin da suka yi to kuma sai menene don haka mutum ya rika karanta abubuwa yadda hankalin musulmi yake ba hankalin wani abu daban ba Allah ya kyauta yace wa waqa'al khilafu fi amri al-khilafati qabla an yaqumu bi tajhizihi tun kafin yi jana'iza abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabani dangane da maganar shugabanci fajarat munaqashatun wa mujadalatun an samu tattaunawa da musayar yawo da tattaunawa da canena cane wa hiwar da kuma shine dai hiwari an ce hiwari ka fada in fada bainal muhajirin wal ansar tsakanin muhajirin da kuma al ansar fi saqifati bani sa'ida a saqifati bani sa'ida na na tsallake wani abu ne eh haka na tsallake wa hiwarun wa rudud da tattaunawa da raddi wannan ya mere wannan raddi wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza tsakanin muhajirun da kuma al ansar fi saqifati bani sa'ida a wannan wuri saqifati bani sa'ida wani wuri ne da dama suka saba zama in ana so a tattauna wani abu na gari a ko ina a gari akan samu dan wani wuri da za a yi taron gari ko irin wannan wurin to sun saba a nan sukan hadu su tattauna abunsu kuma su al'ansar ne suke da wannan wuri su ne yan gari suka tafi wurinsu da suka saba ba wata jahiliya suka yi ba domin wannan lamari ne na mu'amala ba na ibada ba sai ka ji yan shi'a suna cewa wai sun tafi gidansu dama gidan al'ada jahiliya suka koma saboda kai Allah bai sauki idan mutum mummunan nufi ya cika masa in ya ga la ilaha illallah ma sai ya iya mai da ita shirka Allah ya sauki to shi da sai yake cewa wa akhiran a ƙarshe dai ittafaqu ala khilafati Abi Bakr suka yi ittifaqi akan khalifancin Abu Bakr radiyallahu anhu wa madha fi dhalika baqiyata yawm al-ithnain haka abin ya ci gaba guntun abin da ya rage na wunin litinin hatta da khalal layl har dare ya shigo a cikin haka ake ana cikin wannan tattaunawa da wane ne shugaba wa shagala annasu an jihazi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutane suka shagaltu kuma da wannan daga maganar tajhizin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jana'iza da sauransu sai da aka gama wannan zancen sannan aka dawo dukkan su haka suka tafi akan wannan zancen tuhumar a ce ai ga su can manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu jikinsa yana kwance amma sun rude akan shugabanci to mara sanin tarihi dama haka abun yake ba wai gaggawa ake yi sai an je an binne ba a babban magana magana shugabancin nan saboda a samu nutsuwa a samu kwanciyar hankali ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zancensa ya kare ba wani abu za a yi ba dawowa zai ba kuma maganar a je a yi masa sallar tana nan shi kansa sallar ta sama bari ku je da aka yi ta saboda taron jama'a da kuma cewa an binne shi ne a inda ya rasu a cikin ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala anha to sai ce wa madha fi dhalika baqiyatal yawm yawmul ithnain haka akai aukan wannan tattaunawa ta shugabanci har wunin litinin din nan haka ya wuce hatta da khalal layl har dare ya shigo ko shagalan nasu ko wa shagalan nasa wannan harkar ta shagalar da mutane ta shagaltar da mutane an ji hazir rasul ba a ce mana wasu da ake so a nuna sun fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kowa su ba su zagaye sun je sun yi tajhizin ba kun fahimci wani abu Aliyu da Abbas da sauransu waɗanda za a nuna ko waɗanda su shi a suke cewa su kaɗai ne musulmi ba su ware sun je sun yi jana'izar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake wannan ba duk tare da su akai tattaunawa da shawarwari din ma'ana da su ne suka yi wanka da sauransu da suka gama kuma ba a gama wancan zancen ba da su aka ci gaba da wancan zancen sai da aka gama shi gaba ɗaya al'ummar fa kanta a da yake duk wannan duk da cewa sabani ne ba sabani ne da ya jawo al'umma ta rabe ba na taba mai ko wannan zancen akwai bambanci tsakanin ikhtilafi da tafarruqi an samu ikhtilafat sabanin ra'ayi tsakanin sahabbai amma ba a samu tafarruqi ba tafarruqi shine a bambanta a addini wannan na ce wancan dan bid'a wannan na ce wancan kafiri wannan shi ake ce ma tafarruqi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin al'umma za ta zo daga bata tafarruqi amma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu tafarruq ba amma bayan da lokacin sa da bayan sa an samu sabani sabanin mutane ne waɗanda suka san girman hujja kana kawo musu aya ko hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa zai saki sai a kama abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma haka akai tai yawa to mu sauri mu karasa saboda lokaci sai yake cewa وشغل الناس عن جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان اخر الليل حسد دليما يقاري شنو ليله الثلاثاء من سن اذا اتكن وني من سن يوشي من الله صلى الله عليه وسلم رسول يوشي لتنو ده وني لوكشي ده هنسي يوا كافن ازهر الوكشي يرسو تو دغه دغه لوكشي نا هر ازهر تشغو هل الاسر تشغو هر مغربا تاي انا وانسان دنسي دري يشغو to wannan dare sunan sa daren talata mun san wannan a kaidar ko yawa shine yake fada cewa hatta da kalallai ai lailatul thulatha ma as-subh tare ma da asuba har aka kai washe gari asuba safiyar ne shikenan safiyar talata wa baqiya jasaduhu al-mubarak jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai albarkan nan ya tabbata bai gushe ba ala firashihi akan shimfidarsa mughasha al-lib bi thawbin habira da wannan tufa ta wato wani gado na kasar Yemen kad aghlaqa ko ughliqa dunahu albab ko kad aghlaqa dunahu albab ahluhu ahlinsa sun rufe kofa babu wanda ya shiga gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan jiki mai tsarki yana kan shimfidarsa a gadansa aka rufe kofar kowa fito ba kowa kuma a wurin sai da aka gama da wancan zance sannan aka dawo to sai ce wa yawmus sulasa ranar talata kuma ranar talata gassalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bayan da ake tagewa mutane ba an je su aliyu suna can suna wanka aka tafi ana hayaniyar shugabanci gaba ɗaya wankan sai ran talatar aka yi shi ran talata da safi gassalu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi an yujarridu min thiyabihi ba tare da sun cire masa tufafinsa ba haka akai masa wanka da tufafinsa babu wanda ya tsire ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana alqa'imuna bil ghasl ga sunayen wadanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanka dama wannan kuma daga wannan aka dauki sunna ce sananniya duk mutumin da ya mutu to danginsa mafi kusanci su ya kamata su yi tawallin daukar nauyin wankansa ba abu ne da za a zo a ce ai akwai wani mai wanka a unguwa duk wanda ya mutu shi zai je wanke shi ba wannan abun ya kamata mutane su koyi yadda ake wanka kuma a daina razana razana ta yi yawa da mutane ba za su iya abu kowa ya iya wannan abu ya koya yadda za a yi wankan gawa da ya wanke ubansa inda wata illa ma a jikinsa wani abu da aka gani babu wanda zai ji amma idan wani ne mai mutane wanka a unguwa in ya ga wani abu a jikinsa ko wani abun takaici ko wani abu da zai iya zuwa in yana da mummunar zuciya wata rana zai iya bada labari ai lokacin ma da ya mutu sai da naga kaza a wurin kaga ba wannan abu bai kyau ba shi yasa mutane na kusa da mutum ya zama su ne suke masa wanka waɗanda suke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanka su ne al-Abbas da Abbas wa Aliyan da kuma Ali wal fadlu wa Qutham da fadl da kuma Qutham Qutham su ne suke ne qafun da sa'un da mim ibnai al-Abbas duka ƴaƴan Abbas ne yan uwan Abdullah ibn Abbas yawa a lokacin kun ga wani zai ce ina Abdullah ibn Abbas bayana shekara safa 13 ko 14 haka wannan zancen manya ne shi yasa su Fadl ibn Abbas su Qutham din duk yayin Abdullah ne don haka da su akai dare da baban su babu Abdullah saboda yana karami a lokacin lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu shekara 13 ko 15 haka ko in ga manya da tijai dan 15 karfin jikinsa ma bai karfin da zai iya daga wani bangare a ce kamo nan ayi wanka da shi ba yawa shi yasa kuka ji waɗanda suka yi wankan ba shi a ciki wa shukran da kuma shukran maula rasulullahi wanda daga cikin yantattun bayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana maula ne na manzon Allah sunansa shukran shi ma da shi akai wanka wa usama ibn zaid da Usama ibn Zaid mun san matsayin sa ko abun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa Aus ibn Khawla da Aus ibn Khawla fa kana al-Abbas yadda kuma aka yi shine da Abbas wal Fadl wa Qutham wannan su ukun nan ma'ana Abbas da ƴaƴan sa biyu yuqabbilunahu ay ina yaqlibunahu yaqlibunahu su suke jujjuya shi sai a juye wannan bangaren na jikin sai a juye wannan bangare na jikin wa Usamatu da Usamatu ibn Zaid wa Shukran da Shukran su kuma su biyun nan yasubbanil ma'a sune masu zubo ruwa wa Aliyun yansiluhu Ali kuma shine mai tattaba jikin ya wawwanke kowane bangare yadda aka raba aikin kenan mun fahimci da mun yi yawa to shine wa Aliyun yagsiluhu wa Ausun asnadahu ila sadrihi shi kuma Aus ibn Khawla din nan shine jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jikinsa ya rike shi a jikinsa su kuma wannan suna juya shi wannan kuma suna zubo ruwa sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu shi kuma shike wanke jiki tare da kyalle a hannunsa yana shashafa kowane bangare na jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanke shi wannan shine abin da aka sannan shi wa qad ghusila thalatha ghasalati wanka uku aka yi masa bima'in wa sidri da ruwa da kuma magariya aka sa magariya a ruwa wannan shine shi yasa ya zama sunna haka ake duk wanda za a yi masa wanka a samu ganyen magariya ana samu ma ni an tsitsige shi ko a gonaki wa ghusila min bi'rin ruwan da aka yi masa wanka kuma an dauko ne ruwan daga wata rijiya yuqalu laha al-ghars sunanta rijiyar al-ghars li sa'd ibn khaythamata rijiya ta wani bawan Allah ne sunansa Sa'd ibn Khaythama shine wanda ya mallaki rijiyar bi Quba can a Quba ga Quba da take wajen mil uku tsakaninta da Madina wa kana yashrabu minha dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son wannan ruwan yana jin dadin sa ana kawo masa yana sha daga Quba sai aka ce to wannan ruwan da yake so ya rika sha aje a debo shi da shi aka yi masa wanka sallallahu alaihi wasallam thumma kaffanuhu sannan suka yi masa likafani fi thalathati athwab atufafi uku kelle kelle uku shi ake nufi yamaniya duka wanda aka samu daga Yaman bi farare suhuliya wanda aka samu daga kauyen suhul wani gari ne sunan sa suhul a garin Yaman mun Yaman suna da civilization tsoho sama da maka mun san asalin su ko wato galibi daga can ake samu kayayyakin sawa a lokacin to wannan suhul sunan wani gari ne shi yasa zaka ji an ce bi fari suhuliya na garin suhul daga nan aka samu wannan gwado ko kyallaye guda uku min kursufin na auduga kursuf ana nufin alqutr auduga laysa fiha qamisun wala imama babu riga ba a yi masa riga ba ba a yi masa rawani ba kasan da an yi riga an yi rawani za su zama biyar ko yawwa aka yi babba aka yi wani kuma matsakaici kuma aka yi karami shine sai aka lullube shi da shi gashi yadda abin yake fa adrajuhu fiha idrajan sai aka nannade shi kawai a ciki nadewa mun fahimci abin idan ku da an yi riga an yi rawani ai kaga shine ake sawa rigar a kwantar da a shimfida ta sai a bude mata kai din nan ko in an kwantar da shi daidai kan sai a jawo rigar sai kan ya fita ko sai a lullube saman kuma jiki ai haka ake an yi riga yawwa to shi ba a yi masa haka ba sallallahu alaihi wasallama tufafi uku kawai aka shimfida aka sa shi a kai sai aka nannade shi a cikin su shine abin da aka yi to mai sauri mu karasa saboda lokaci a waqtalafu fi mawdi'i dafnihi sai suka yi sabani wai a ina za a binne shi ne fa qala abubakar radiyallahu ta'ala kun ga amfani shugabanci fa qala abubakar inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma qubida nabiyyun illa dufina haythu yuqbadu naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa babu wani annabi da Allah ya karbi ransa sai face an binne shi ne a inda aka karbi ransa shikenan farafa'a abu talhata yana fadin haka kawai shine da mafi kusan abokin sa mafi kusanci a cikin abokai shine sayyidina abu bakar haka maganganun sa ba wanda ya haddace su irin sa don haka yana kawo wannan farafa'a abu talhata firashahu alladhi tufiya alaihi sai kawai abu talhata sai dauke wannan shimfida da aka kwantar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akai daidai inda shimfidar take sai janye ta fahafara tahtahu sai tono ci Abu Talha sai tono a kasan wannan shimfidar waja'ala al-qabra lahdan ya sanya kabarin ya zama lahd mun san dai kissa da ake kawo wannan ta lokacin da za a yi ake tattaunawa wannan iri za a yi shaqqu za a yi ko lahd aka ce a aika masu tonon su zo ko sai zama mai lahd shi ya fara zuwa tare da shi duka ya halatta ai lahdin ya halatta ai shaqqu gurgudan karfin kasa da rashin karfin ta kasar su ta fita mu karfi mu nan shi yasa muke yin shaqqu da yawa domin da karfi lokaci ko saboda karfin kasa shike ba da dama ai lahadin domin ma'anar lahadi shine ai tono daga bangaren gabas ai rami daidai size wato tsawon jiki da girman jikin mamaci to sai a cusa shi a ciki sai kuma a rufe wannan wurin mai fadi din yawa nan ko shakku wanda muka saba yi za a yi kamar da ake cewa ai uwa sai kuma ai ya daidai girman jikin sai a sa shi a tsakiya kuma sai a rufe kamar da dai aka saba ake kai to ko ne akai babu matsala to shine sai ke cewa wa dakhalan nasu al hujrata arsala sai kuma mutane to ku ji yadda aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suka rika shiga daki dakin Aisha inda jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayan an binne shi mutane suka rika shiga arsalan daban-daban shine arsala ba sahu aka yi aka sa liman jama'a suka tsaya a baya ba kuncin wurin ba zai bada dama ba kowa shi yazo yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'ar sa shi kadai yayi masa sallar sa ya tsaya a kansa yayi masa sallah ya tafi haka aka yi sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai gungu nake so in ce gungu asharatun fa ashara mutum goma sai mutum goma wannan goma su zo wannan goma su zo wannan goma su zo wannan goma su saboda kuncin dakin ba zai isa ba yusalluna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam afdhala amma kuma a hakan ko ba jami'i akai ba kowa idan an shigo saboda dakin ba zai wadatu ba sai goma su shigo sai kowa ya masa sallar sa sai su fita ba tare da limanci ba sai goma su sake shigowa kowa ya masa sallar sa sai su fita ba tare da limanci ba sai wasu goma haka aka ce la yu'ummuhum ahad babu liman a tsakanin su wa salla alaihi awwalan wadanda suka fare masa sallah kwata-kwata sune ahlu ashiratihi dangin sa na jini ahlul bait su suka fare masa sallah wannan yazo thumma al muhajirun sannan sai aka kira muhajirun suka zo suka jeru suma wannan goma su shigo su fita kun san suna da yawa fa yawa thumma al ansar sannan al ansar thumma sibyan sannan yara thumma nisa'u sannan mata au wasu kuma malamai ai gurgudan riwa suka ce an nisa thumma sibyan ma'ana mata suka fara manya sannan kuma yara wa madha fi dhalika yawm ath-thulatha'i kamilan haka akai tai gaba ɗayan wunin ranar talata tunda akai wankan nan da safe haka akai ta sallah har talata ta kare kaga wannan nuna maka adadin jama'ar da yawa sosai kamilan ko wa mu'dhama lailatul arbi'a ba ma wai har talata ta kare ba da daren laraba ya shigo domin ranar talata da daddare sunansa daren laraba to daren laraba shi ma mafi yawan sa a haka ake mana akai ce har cikin dare har dare ya nisa qalat aisha tace ma alimna bi dafni rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu dai mata tunda muna gida shine abin take nufi mu mata tunda muna gida ba mu san binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hatta sami'na sautal masahi har sai da muka ji sautin da kuma karar cebur ana kwasar kasa shine masahi almasahi ana nufin abinda ake daiba kwababbiyar kasa ake hadawa cebur muke ce masahi ko lokaci kar mu tsaya abin nan cebur ake fada wasu tebur suke cewa ba tebur bane cebur shi ba daga shovel ne na bature muka dauka yawa shine sai yake cewa min jawfil layli can tsakiyar dare tace taji ana wannan aiki tunda su suna can cikin gida suka ji karar ana kwasar kasa lokacin ana binnewa wa fi riwa a wata riwaya min asirin laili can a ƙarshen dare wato lailatul arbi'a kuma a lokacin aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan maganar wata rana wanda zo wani mai surutu din wannan shi ana fitaddance ko yanzu manzon Allah din aka rasa lokacin da za a binne ai wane ne wai Fatima dan mai Aliyu ya buye da daddare binne ta saboda ba san sauran sahabbai saboda duk sun masa makirci da kaza da kaza bai sani sai aka tuna masa to kai baka san annabi ma da daddare aka binne shi ba kina ta suka dan me aka binne Fatima da daddare binne gawa da daddare ba laifi bane gashi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daddare aka ba matsala bane daddare sai idan ana tsoran rashin zaman lafiya ko kuma ana saran wasu za su zo da suke da muhimmanci a bari da safe duk ba matsala bane yau amma asali babu laifi idan an yi da daddare wannan kuma shine ne karshen abin da malamin ya rubuta a wannan matsala tana da fadi da girma akwai mabahis da dama da mutun zai fa'idanta da ya karanta littafin hadisi da sharhin su akan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafai ma da aka rubuta na musamman kawai akan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani shafi 200 wani sama da haka kawai yadda waɗannan abubuwan suka uku daga bakin da ruwayoyin su don haka wannan dan abin da muka ji dan kadan ne akwai maganganun malamai da dama da yawa don haka dole ne mu tsaya nan saboda lokaci ya kure Allah muke roko ya kara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja Allah ya masa salati Allah kuma ya kara ba mu damar koyi da wannan rayuwa mai tsarki ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da mu akan hanyarsa wannan karatu da muka yi na rayuwarsa Allah ya sa mu amfana da wannan karatu Allah ya sa mu dauki halaye irin nasa Allah ya tarbiyantar da mu tarbiya irin tarbiyan da ya biyo sahabbansa sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.